أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة البر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yan uwa barkanku da saduwa a wannan yammaci mai albarka wanda muka zauna domin gabatar da karatunmu na littafin Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine zaman mu na 19, kuma yau muna ranar 19 ga watan Ramadan shekara ta 1443 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam, wasu zo daidai da 20 ga watan Afrilu na shekara ta 2022 miladiya. Muna cikin kitabu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, wato babin da ke magana akan falalar yawaita salati da sallama bisa shugaban ma'aika alaihi salatu wassalam. Jiya mun tsaya akan hadisi na 401, yanzu kuma insha Allah daga nan din zamu dora zuwa abin da ya sauka. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وانا حديث أرويتوشي تهنير سيرنا أبو هريرة إدراء الله ارتبط قريش يتي منزان الله صلى الله عليه وسلم ياتي: ما من أحد يسلم علي، babu wani mutum da zai sallama a gare ni daga cikin jinsin mutane ko jinsin aljanu, illa raddallahu alayya ruhi, face sai Allah ya dawo min da raina, hatta arudda alayhi salam, har sai na mayar mishi da wannan sallamar. Wato yanzu idan ka ce assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alayka ya sayyidi ya rasulullah, yanzu haka idan na faɗa dinnan, to Allah ya dawo mishi da ransa cikin jikin shi har ya mayar min da sallamar. Shine ma'anar hadisi. Abu Dawud ne ya rawaito shi da isnadi ingantacce. Sahalu dan Abu Sarihin yace Imamul Hasan dan Imamul Hasan dan Sayyidina Aliyu, dan Abu Talib radiyallahu anhum yace ya ganni a wajen kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya kira na alhari a lokacin nan yana cikin ɗakin na Fatima radiyallahu anha, a lokacin nan yana cin abinci a wajen, sai yace halumma ila al-asha, ka tawo zuwa ga abincin dare. Sai nace mishi a'a, ai bana nufin zan ci abinci a yanzu. Yace ya na ganka ka zo ka tsaya akan kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai nace na zo ne ina yin sallama bisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai yace min idan ka shigo cikin masallacin kai sallama. Sannan sai yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace: la tattakizu qabri idan, kada ku sanya qabri na ya zama wani abin bauta. Wa la tattakizu buyutakum maqabira, kada kuma ku sanya gidajenku su zama tamkar maqabartu. Wa sallu alayya fa inna salatakum tubalighuni haythu ma kuntu, ku riƙa yin salati a gare ni domin salatunku yana iso min daga duk inda kuke. La'ana Allahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, tsinura Allah ya tabbata bisa yahudu da nasara saboda sun riƙi qabrburan annabawansu a matsayin wuraren sujada. Yace da ku da kuke nan, da ku da waɗanda ke Andalus, gaba ɗayan ku daidai kuke. Sayyid ibn Mansur ne ya rawaito shi. Wato da kai da kake kusa da wanda yake nesa, a zahiri to a baɗini daidai kuke, saboda kowanne daga duk inda mutum yake, in yayi salati to salatin zai isa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma wannan yana nuna mana gaskiyar maganar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a ruwayoyi da dama, wanda suka tabbatar da cewa yana su annabawa alaihimus salam suna cikin kaburburansu rayayyu ne, kuma Allah yana ciyar da su, yana shayar da su a cikin kaburinsu. su idan sun bar wannan rayuwa ta duniya suna komawa ne zuwa ga wata rayuwa ta barzakh wacce rayuwa ce da bata takaituwa da lokaci ko da wani guri ko da jiha ko da wani bangare rayuwa ce wacce kusan kamar yadda zuciyarka take yawo tunanin zuciyarka yake yawo yana yanzu nan kana tunowa abin da yake Lagos yanzu nan sai zuciyarka ta yi jumping ta yi tsalle ta tuno maka abin da yake faruwa kamar a Makka ko Ingila ko wata ƙasa mai nisa to haka nan rayuwar barzakh take rayuwa ce ta ruhi abu ne wanda kusan harshe baya iya bayanin ainihin hakikar yadda abin yake wa Ali radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وانا حديث عن كرو سانير سيدنا علي بن ابو طالب ادر الله تبارك وتعالى غري شي يجي منزل الله صلى الله عليه وسلم ياتي البخيل cikakken marowacin da babu kamar sa shine man zikirtu indahu falam yusalli alai wanda aka ambace ni a gaban shi amma bai yi min salati ba rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ne rawaito hadisin kuma yace isnadin hadisin mai kyau ne kuma ingantacce ma'anar albakiru anan wato marowaci ai kamilul bukhuli wato cikakken marowaci a wata ruwayar yazo da cewa albakiru kullul bakhil cikakken marowaci wanda ya fi dukkan marowata rowa shine wanda aka ambace ni a wajen shi ko a gaban shi amma bai min salati ba to me yasa wanda bai wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati ba ya zamto marowacin da ya fi dukkan marowata iya rowa to wannan dalili shine kasancewar shi idan da a ce mutum ya daure yayi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah zai bashi kyautuka marasa iyaka amma ya zamto an ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam a gabanka baka ce sallallahu alaihi wasallam ba to kayi wa kanka rowa ne kayi wa kanka rowa na falalar Allah mai girma wanda Allah subhanahu wataala in ya tashi ba da kyautar shi ta dalilin salati da kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyauta ce Allah zai baka wacce ba ta da iyaka ba ta da makamanciya babu wani abu da za a kwatanta shi domin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kwaya ɗaya ladan da zai janyo maka ya fi na duk wani aiki daban da zaka yi ko da ya kai na shekara ɗari ka shekara ɗari kana yin wata ibadar daban to idan ka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati kwaya ɗaya to wannan ladan da zaka samu na wannan salatin kwaya ɗayan ya fi na waccan ibadar ta shekara ɗari to kaga kenan ashe wanda aka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban shi amma bai mar salati ba kaga yayi wa kansa rowar falala mai girma wa an fadala ibn ubayd radiyallahu anhu qal sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi lam yumajjid Allah ta'ala wa lam yusalli ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajila hadha thumma da'ahu faqala lahu aw li ghayrihi idha salla ahadukum falyabda bi tahmidi rabbihi subhanahu was-sana'i alayhi ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وانا حديث ان كان اوشتا هنير سيدنا فضاله بن عبيد ادر الله تبارك غريش يجي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو يجي لله من الله صلى الله عليه وسلم يا جوانا متين يانا ين الدعاء a cikin sallarsa walam yumajjidullahi ta'ala amma bai yi wa Allah kirari ba walam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba bai salati bisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace ajila haza wannan yayi gaggawa suma da ahu sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan mutum domin ya nusar da shi abin da ya kamata yi auli gairi ko kuma ya gaya wa waninsa ya ce idan salla ahadukum idan ɗayanku zai yi addu'a falyabda bi tahmidi rabbihi subhanahu to ya fara da yin godiya ga ubangijin shi wanda kudurcewa tsarkaka ta tabbata gare shi wasana'i alayhi da kuma yin kirari ga ubangiji suma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai kuma mutun yi salati bisa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan mutun yayi wannan suma ya da ubadu bima sha sannan sai mutun yayi addu'a daga baya bisa abin da yaso rawahu abu dawud da tirmizi abu dawud da tirmizi ne suka rawaito wannan hadisin kuma imam tirmizi ya ce isnadin hadisin mai kyau ne kuma ingantacce abu sulaiman ad-darani yake cewa idan mutun yana so da yayi addu'a Allah ya karba to ya fara yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati bayan yayi kirari ga ubangiji sai yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai mutun yayi addu'a bayan yayi addu'ar sai ya ƙara yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati abu sulaiman yace Allah cikin karamcinsa zai karbi salatin farko zai karbi kuma wancan salatin na ƙarshe kuma a karamci da baiwa ta ubangiji ba zai duba abin da ke tsakiya ba gaba ɗaya zai karba wannan idan ubangiji ya tashi karba zai karba har addu'ar ka wacce take tsakiya kai salati anan sannan kai addu'a anan sannan kuma ka sake yin salati to ubangiji idan ya tashi salatin nan ne da wannan babu shakka ubangiji zai karba to in ya tashi saboda karamci irin nasa sai ya karba har addu'ar da ke tsakiya sai ya karba duka a biya maka bukatarka kusan babu wata hanya ta samun riskar dukkan bukatu da samun yayewar dukkan damuwoyi da yayewar kowace irin cuta kamar mutun ya yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana karantar da mu muhimmancin yin addu'a tare da yin godiya ga ubangiji da kuma salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakika duk wata nau'in ibada da mutun ya shagaltu da ita banda da ibadu na farilla da na wajibi to babu wani abu da mutun zai shagaltu da shi wanda zai fi saurin kusanta shi da ubangiji kamar yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa annabi muhammadin ka'ab ibn ujrata radiyallahu anhu qala kharaja alaina annabi sallallahu alaihi wasallam fa qulna ya rasulullah qad alimna kayfa nusallimu alaik wa kayfa nusalli alaik qala qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ali ibrahim innaka hamidum majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid muttafaqun alayh wannan hadisin an karbo shi ta hanyar sirna Ka'ab dan Ujrata radiyallahu anhu sirna Ka'ab dan Ujrata radiyallahu anhu wato halif ne na al-Ansar yana da dangantaka da su kamar kawance tsakanin kakannin shi da kuma al-Ansar mutanen Madina kuma yana daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam masu ruwaitar hadisi sai na Ka'ab dan Ujrata ya ruwaito hadisi har guda 47 daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Bukhari da Muslim sun ittifaqi akan aya biyu kacal sauran kuma suna cikin sauran littafai kuma ya rayu har zuwa shekara ta 51 ko 52 ko 53 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam ya rasu yana da kamar shekara 77 a duniya radiyallahu anhu to daga gare shi aka ruwaito wannan hadisin yace kharaja alaina annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah sabata gare shi ya fito gare mu Musa habbai to kulna ya rasulullah sai muka ce ya ma'aikin Allah kada alimna kayfa nusallimu alaik mun san yadda ake yin sallama gare ka mun san yadda zamu yi sallama gare ka wato mun san yadda zamu ce assalamu alayka ya rasulullah to kayfa nusalli alayka to da ya zamu rika yin salati gare ka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace qulu ku ce Allahumma salli ala Muhammadin ya Allah kai salati bisa annabi Muhammadu wa ala ali Muhammadin kuma kai salati bisa iyalan gidan annabi Muhammadu an ce in an ce iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ana nufin waɗanda aka haramta wa cin sadaka daga cikin Banu Hashim wato mumunan Banu Hashim gaba ɗaya kama sallata ala ali Ibrahim kamar irin yadda kai salati bisa iyalan gidan annabi Ibrahim alaihi salam innaka Hamidum Majid hakika ya Allah kai abin godewa ne kuma abin yabawa Allahumma barik ala Muhammadin ya Allah kai albarka bisa annabi Muhammadu wa ala ali Muhammadin kuma kai albarka bisa iyalan gidan annabi Muhammadu kama barakta ala ali Ibrahim kuma kamar da kai albarka bisa iyalan gidan annabi Ibrahim innaka Hamidum Majid ya Allah kai abin godewa ne kuma abin yabawa muttafaqun alaihi hadisi ne da aka hado akan sa iyalan gidan annabi Ibrahim an ce su ne annabawan nan annabi Ishaqa, annabi Ismail, annabi Yaqubu da sauran dai annabawan jikokin annabi Ibrahim alaihissalam.
to anan akwai wani wahami da mutane suke shine cewa wai duk salatin da mutun yayi inda in ba Ibrahimi bane wai kamar Allah ba zai amsa mishi ba ba haka bane cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da wannan salatin salatin Ibrahimi din nan ba shike nuna cewa ba za kai wani nau'in salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba domin sahabbai radhiyallahu alaihim ba haka suka fahimci wannan hadisin ba da sahabbai da magabata na kwarai duka fahimtar su ba haka bane su sun fahimci cewa dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da samfuri ne na salati da za a yi mishi sannan kuma bai hana a yi mishi wani salatin bane ba domin ya zo a ruwayoyi daban-daban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabi wasu mutane saboda yawaita salati da suke yi a gare shi kuma an tambaye su wani irin salati suke yi san faɗi wani salatin wanda ba wannan ba misali akwai wanda yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam saurayi ne ma amma sai aka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kusanto da shi ya zaunar da shi tsakaninsa da Sayyidina Abubakar wato ya zaunar da shi gashi-gashi to har ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan yaron yana yin min salati ne da wata irin siga gashi-gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi to a ruwaya aka ce salatin da shi wannan matashin yake wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yake yi Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina wa salli ala Muhammadin fil akhirin wa salli ala Muhammadin fil malil ala ila yawmiddin to kaga wannan shine salatin da wannan matashin yake yi kuma ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya koya mishi ba shi yake yi sannan ga salatin da mutumin nan yake yi wanda aka ce za a yanke mishi hannun nan a zuwan wai ya saci raƙumi to daga baya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jira raƙumin yana magana yana cewa ya rasulullahi ƙarya suke mishi ba sata ta yi ba sayata yi da kuɗin sa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a dawo da shi da aka dawo da shi ya ce na jira raƙumin ya yi magana ya ce ba satan shi kai ba sayan shi kai amma shin wacce addu'a kake yi ɗazu saboda na ga bakin ka yana motsi shi ya rasulullahi wani salati ne maka cewa na yi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi ya ta'ala tabqa min salawatika shaybun wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi ya ta'ala tabqa min salamika shaybun wa barik ala Muhammadin wa ala alihi ya ta'ala tabqa min barakatika shaybun warham Muhammadan wa ala Muhammadin ya ta'ala ala tabqa min barakatika shaybun yace gaskiya naga mala'iku sun sauko daga sararin samaniya gabaɗaya sun cika sasanni ko ina har ba na ganin sararin samaniya saboda yawan mala'ikun da suka so ta dalilin wannan salati kaga wannan salati ne mai albarka indai kana da wani wata bukata a wajen ubangiji to kai wannan salatin ka faɗi bukatar ka in Allah da zaka ga biyan bukata da gaggawa insha Allah to kaga kuma duk wa'annan ba salati ne waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya koyar ba a'a su sahabban ne suka kirkira suke yi mishi sannan kuma sai gashi shi ma yayi endorsing din salatu ma'ana ya ba da go ahead su ci gaba da yi sannan bayan haka manyan sahabban nan radhiyallahu alaihim kowanne yana da irin nau'in salatin da yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai nau'in salati na sayyidina Ali radhiyallahu anhu akwai nau'in salati wanda sayyidina Abdullahi dan Mas'ud radhiyallahu anhu yake haka nan da yawa daga cikin manyan sahabban nan duka suna da salatin da suke wa Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin magabata na kwarai irin su Imam Hassan al-Basri irin su Imam Shafi'i kowanne akwai irin nau'in salatin da suke wa Annabi sallallahu alaihi wasallam har ma shi Imam Shafi'i nasa salatin yana cewa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kullama zakara waz-zakirun wa sallim alaihi wa ala alihi kullama ghafara an zikril ghafil har ma yake cewa wannan salatin nashi yafi salati Ibrahimi lada saboda abubuwan da ya kunsa da yawa kuma daga cikin malaman Shafi'iyya sun tafi akan haka amma duk da haka idan magana ake akan asali to shi salati Ibrahimi yafi duka sauran salatan asali saboda shine wanda aka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar sannan kuma salati Ibrahimi din ya zo da ruwayoyi daban-daban ruwayoyin sun kai wajen kala takwas ko fiye da haka akwai wanda ya zo da Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid
Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sannan akwai kuma wannan wanda yanzu nan muka karanta cikin wannan hadisin wanda shi kuma babu Muhammad wa ali Muhammad a ciki. Ana cewa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim kama sallaita ala ali Ibrahim ba kamar wancan da ake cewa kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ba. Sannan akwai wanda kuma yake zuwa da Allahumma salli ala Muhammad wa azwaji wa zurriyyati har zuwa dai ƙarshe. Saboda haka yazo da nau'o'in ruwayoyi daban-daban. Duk wanda mutum yayi dai yayi daidai. Sannan kuma kofar yin salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu nan a buɗe take. Yadda ake yin sallama kuma ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shine ka ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh kamar dai irin yadda kake faɗa a cikin tahiyya. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال له بشير بن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم رواه مسلم. وانا حديث أنكر أشدق أبو مسعود البدري رضي الله عنه شي أبو مسعود رضي الله عنه وانا تشمش البدري بعدين يجي يأكل بدر ببيها لشي يأكل بدر ببيها sai ana ce mishi al-Badr ne saboda ya zauna a kusa da Badr din. Radiyallahu anhu yadda Allah ta tabbata gare shi yace atana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana wa nahnu fi majlisi Sa'd ibn Ubadata alhali a lokacin nan muna majalisar sayyidina Sa'd dan Ubadata yadda Allah ta tabbata gare shi. Fa qala lahu Bashir ibn Sa'd sai Bashir dan Sa'd wato mahaifin An-Nu'man ibn Bashir yace masa amarna Allah ta'ala an nusalli alayka ya rasulullahi Allah mana hukuncin sarki ya umarce mu da mu riƙa yin salati gare ka da kai ba nusalli alayk to da yaya zamu iya yin salatin gare ka wato da yaya ake yin salatin fa sakata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shiru a ta tamannaina Allah annahu lam yasalhu a sai muka yi borin ina ma da bai mishi wannan tambayar ba saboda tambayar ta mishi nauyi. Dalili kuwa shine shi yin salati kamar yin kirari ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma kowa ya san dai Annabi sallallahu alaihi wasallam sa al'ada sa cewa shi mutum ne mai tawazu wanda ya fi kowa tawazu wato an kanda kai to abu ne mai wahala gare shi kwarai ya faɗi yadda za a yi mishi kirari a kan ba mashi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yi shiru din sannan ya tuno wata siga wace a cikinta babu wani kambamawa gare shi sallallahu alaihi wasallam shi ne sai ya ce ku ce Allahumma salli ala Muhammadin ya Allah kai salati bisa annabi Muhammadu wa ala ali Muhammadin kuma kai salati bisa iyalan gidan annabi Muhammadu kama sallaita ala ali Ibrahim kamar yadda kai salati bisa iyalan gidan annabi Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad ya Allah kai albarka bisa annabi Muhammadu da iyalan gidan annabi Muhammadu wa baraka ala ali ibrahim kamar yadda kai albarka bisa iyalan annabi ibrahim innaka hamidum majid hakika kai abun godewa ne kuma abun yabawa wassalamu ita kuma sallama kama kar alimtum kuma dai da kuka sani rawahu muslim ne rawaito shi wa na bi humayd bin sa'id radiyallahu anhu qala qalu ya rasulullah kayfa nusalli alayk qala allahumma salli ala muhammadin wa ala azwaji wa zurriyyati kama sallaita ala ali ibrahim وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد متفق عليه. وانا حديث ان كرو شي دغا ابو حميد السائدي رضي الله عنه يجي قالوا صحابي suka ce يا رسول الله يا مايكين الله كيف نصلي عليك ده يا زامي صلاتي غري كان قال سي النبي صلى الله عليه وسلم يجي مسو قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال وعلى ازواجه وذريته kace ya Allah kai salati bisa annabi Muhammadu da matayensa da zuri'arsa kamar sallaita ala ali Ibrahim kamar da kai salati bisa iyalan annabi Ibrahim
wa barik ala muhammadin wa ala azwaji wa zurriyati kuma kai albarka bisa annabi muhammadu da matayensa da zuri'arsa kama baraka ala ali ibrahim kuma yadda kai albarka bisa iyalan annabi ibrahim innaka hamidun majid kai abin godewa ne kuma abin yabawa mutafaqqul alaihi hadisi yanda aka hado akan sa wa ala azwajihi dinnan ana nufin wato matayensa sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su guda 11 nan waɗanda suka rayu tare da shi guda biyu sun riga shi barin duniya wato guda biyu sun rasu a rayuwar shi sune nana Khadija radiyallahu anha da kuma Sayyida Zainab bintu Khuzaima radiyallahu anha wannan sun rayu a rayuwar sun rasu a rayuwar shi sallallahu alaihi wasallam kuma sanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure bar duniya ya bar mataye guda 9 ne a rayi sune kamar haka Sayyida Aisha Sayyida Hafsatu Sayyida Ramlatu Sayyida Saudatu Sayyida Hindatu Hindu Ummu Salama sannan Sayyida Juwairiya bintul Haris Sayyida Maimunatu bintul Haris al-Gilaliya Sayyida Safiya bintu Huyay sai kuma Sayyida Zainab bintu Jahash radiyallahu anhunna jami'an wannan sune matayen Annabi sallallahu alaihi wasallam wa zurriyati dinnan kuma dai ce da zuri'arsa ana nufin gaba ɗayan ƴaƴan shi maza da mata da kuma zuriyar ƴaƴan nashi wato yana wannan yana nufin ƴaƴan ɗakin Nana Fatima radiyallahu anha gaba ɗayan su da kuma zuri'ar su baki ɗaya anan muka kawo ƙarshen babin da ke magana akan falalar salati yanzu kuma zamu shiga kitabul azkar wato babin da zai bayani akan falalar zikiri da kuma yadda ake yin zikirin Allah nau'o'in shi daban-daban قال الله تعالى على من هو كسر كيتي ولا ذكر الله أكبر لن لين ذكر الله شيني ما في جرما بيان وبنجي جاي بيان أي رسالة رسول الله شو كم يجي ولا ذكر الله أكبر لن لين والله ذكر الله شيني ما في جرما فأنا شيء سوى ركزن شيء وذكر الله شيني ما في بيتن دكان أيو كم بيجي أبلا دا أباسي شيء فدار الله ده شيء ولا ذكر الله أكبر أي zikirin Allah ambaton Allah shine abu mafi girma idan kuka ambace shi fiye da ambacin ku gare shi na Allah yace fazkuruni azkurkum ku ambace ni ni ma zan ambace ku Abdullahi dan Abbas yace ai uzkuruni bi da'ati ku ambace ni ta hanyar yin biyayya gare ni azkurkum ni kuma zan ambace ku bi ma'unati wato da taimako na gare ku ya zo a cikin ingantaccen hadisi Allah madaukakin sarki yana cewa man zakarni fi nafsi zakartu fi nafsi wanda ya ambace ni a cikin zuciyar shi ni kuma zan ambace shi a cikin zatina kaman zakarni fi mala'in wanda ya ambace ni a cikin wata jama'a zakartu fi mala'in khairin minhu ni kuma zan ambace shi a cikin wata jama'a wato tafi alkhairi fiye da tashi jama'a Allah madaukakin sarki ya ce wa zkur rabbaka fi nafsika tabarruan wa khifatan ka ambace ubangijinka a cikin ranka kana mai kankan da kai da kuma tsoro wa dunal jahri min alqawli wato kasa da bayyanarwa na daga zance birgudu wal asali wato safiya da maraici wala da kun min alghafin kada ka zanto daga cikin masu rafkana wato rafkanannu al-imam mujahid yace Allah ya umarni cewa mu'minin su ambace shi a cikin zukatan su ambatan ya zama tare da tabarru'i wato kankan da kai gare shi yayin yin addu'a da kuma ba tare da gajiyawa ba wato mutum yayi kaskas da muryar shi kada ya daga murya musamman yayin da mutum yake yin addu'a kada mutum ya daga murya yana yi a wani gun kuma a cikin suratul anfal aya ta 45 Allah ya ce wazkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun ku ambaci Allah ambato mai yawa ko kwa rabauta imam qatada ya ce Allah madaukakin sarki ya farlanta wa bayi yawan ambatansa har yayin da suka zo yin yaƙi da kafirai wato yayin da aka zo aka yi sau za a yaƙi kafirai to anan ma Allah ya ce an ambace shi sannan a cikin suratul azab aya ta 35 Allah madaukakin sarki yana bayanin darajoji na bayinsa sai ya ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wato da mu'minai maza da musulmai maza da musulmai mata da mu'minai maza da mu'minai mata wal qanitina wal qanitati da kuma masu kame kai wato masu hakuri wajen bin Allah na daga mazaje da mataye Allah dai ya ta ambaton darajoji na bayinsa sai da ya zo daraja ta ƙarshe sai ya ce wa zakirina Allah kasiran wa zakirati da mazaje masu yawan ambaton Allah da kuma mata masu ambaton Allah Allah ya ce adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima Allah ya tanadar musu da wata irin gafara
da kuma lada mai girma to anan ne malamai suke cewa wannan alama ce da ke nuna cewa ambaton Allah subhanahu wataala to zikirin Allah shine daraja mafi kololuwa domin shine abin da yafi kowanne aiki daraja kuma cewa Allah ya tana darwa da zakirai wato masu yawan ambaton Allah ya tana darsu ya tana darsu da wata irin gafara to malamai suka ce shine gafarar da zai musu bisa zunubansu da kuma lada mai girma shine aljanna a wani gun Allah madauke sarki ya fara ya ce ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kaseera wasabbihu bukratan wa asila ya kuma su imani ku ambaci Allah ambato mai yawa kuma ku yi tasbihi gare shi ku karkake shi safiya da maraice wayannan ayoyin gaba daya suna yin ishara ne zuwa ga kwaitarwa wajen ambaton Allah saboda abin da ambaton Allah ya tattaro na daga samun kusanci da Allah da kuma cewa kan ambaci Allah din shi Allah zai ambace ka kuma malaikun shi ma za su ambace ka malaikun suna yin salati ga masu yawan ambaton Allah wai da Allah ya faɗa a cikin wata ayar huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur Allah shine mai yin salati gare ku shi da malaikun sa domin ya fitar da ku daga duhu zuwa ga haske wa kana bil mu'minina rahiman lalle ubangiji ya tabbata shi mai jin kai ne bisa mu'minai ayoyi irin waɗannan suna nan da yawa a cikin alqur'ani amma game da hadisai hadisin farko a cikin babin shine hadisi na 1408 a cikin littafin wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani ala lisani saqilatani fil mizan habibatani ila arrahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim muttafaqun alayh wannan hadisin an karbo shi ta hanyar sirna abu huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kalimatani khafifatani ala lisan akwai wasu kalmomi kwaya biyu masu matakar sauki akan harshe wato saukin fada akan harshe sakila tani fil mizan amma suna da nauyi a ranar alkiyama idan an dora su a cikin mizan auna ladan mutum habibatani ila arrahman kuma ababan so ne a wajen Allah mai rahama kalmomin kuwa su ne subhanallahi bihamdihi subhanallahi alazim duk wanda yake so Allah ya so shi so na musamman to ya yawaita wayannan kalmomin subhanallahi bihamdihi subhanallahi alazim wana hadisin yana yin bayani ne akan yalwar rahamar ubangiji ga bayinsa ta hanyar yadda ya sanya aiki kankani kuma ana samun lada mai yawan gaske wa anhu radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la ana aqulu subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabu ilayya mimma talaqat alaihi shams shi ma wannan hadisi an karɓo shi ta hanyar sayyidina Abu Huraira idan Allah ta bada gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la an aqula subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar yace wallahi in ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya shi yafi soyuwa gare ni ma tsala'at alaihi shams fiye da abani dukkan abin da ke sararin duniya wato dukkan abin da rana ke haskawa a wannan duniya to a ce an bani shi kyauta to ba zan so ba kamar a ce na samu damar faɗar wannan tasbihin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar tasbihi ne da kuma tanzihi wato tsarkake Allah subhanahu wataala daga dukkan abin da bai ratayi da shi ba shi kuma faɗar alhamdulillahi an ce kirari ne ga ubangiji da siffofi na kamala la ilaha illallah kuwa an ce ai ba ma'anar shi shine babu ambotawa da cancanta da gaskiya sai Allah kabbara ko kace Allahu akbar kana nufin ka girmama ubangiji ki to fiyayyin kalmomi sune albaqiyatus salihat wayannan kalmomin kenan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kalmomi ne wadanda idan mutum ya faɗe su sai sun cika mishi ladan shi wato sun cika mishi ma'aunin shi da ladan a ran alkiyama wa anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 سنة ومهيت عنه 100 سيئة وكانت له هرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل أمير أكثر منه wa qala man qala subhanallahi wa bihamdi fi yawmin 100 marratin qad khatayahu wa in kanat misl zabad al-bahr mutafaqun alayh
wannan wata fa'ida ce sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu ya karbo mana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala la ilaha illallah wa dahu la sharika la wanda ya fadi la ilaha illallah wa dahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir to duk wanda ya fadi wannan mi atamarratin wato sau 100 qarar lahu adala 20 niqabin Allah zai bashi lada gurgudan wanda ya yanta bayi guda 10 shi ko yanta bawa ma kwaya daya ma idan ka yanta daga cikin bayi to Allah ya ce Allah ya ce zai shafe dukkan zunubanka ma'ana Allah zai yantar da kai daga shiga wuta ba za ka shiga ba to balantana kuma ladan wanda ya yantar da bayi guda 10 kaga abiyanan nuku kenan wa kutibat lahu mi'atu hasanatin sannan kuma Allah zai rubuta wa mutum lada manyan ladan da ke har guda 100 wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin Allah zai kankare wa mutum manyan zunubai wato miyagun ayyuka da mutum ya taba aikatawa har guda 100 Allah zai kankare wa mutum wa qala lahu hizam min ash-shaytan yawmahu zalika sannan kuma in mutum ya fadi wannan din sau 100 to zai zama kariya ne da kuma garkuwa gare shi daga shaytan a wannan wunin baki da shaytan ba zai iya rinjaye shi ba atayum si hasaya ya manta wa lam yati ahadun bi afdal mimma jaa bihi a ran alkiyama kuma babu wanda zai zo da lada wanda yafi naka yawa a ran alkiyama ila rajulun amila aftara minhu sai dai mutumin da ya aikata fiye da haka to kaga wannan fa'ida ce mai girma domin wannan zikirin na la ilaha illallah wa dahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir duk wanda ya fade shi a wannan wunin ko aljani ne ba zai shiga jikin ka ba aljani ma da zaka gamu da aljani ka ce mishi zo ka shiga jikina wallahi ba zai iya ba an sha gwadawa mujarrabi ne ko aljani ne ya shiga jikin wani in ka ce mishi ya fita domin ya faru hakan ya faru da wani malami aljini ya shiga jikin wata mata sai malamin ya ce mishi ka fita Allah bai halasta maka zama a jikinta ba aljinin sai ya ce to yanzu in na fita yanzu ina zan shiga ya ce ka tafi wani gun sai aljinin ya ce a sai dai in ka yadda in na fita daga jikinta in shigo jikin kan ka yadda malamin ya ce eh amma da sharadi ka kulla sharadin cewa in ka fita daga jikinta ba za ka dawo ba har abada na yadda ka shiga